الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Asabar takwas ga watan Al-Muharram shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau muna da fadakarwa daya-daya wadda tana da munasaba da lokacin da muke ciki domin muna cikin watan Al-Muharram watan Al-Muharram yana daya daga cikin watanni guda hudu wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zabe su ya fifita su ya darjanta su ya kimanta su daga cikin watanni 12 da ya halitta a ranar da ya halicci sammai da kasai waɗannan watanni guda hudu ana kiransu watanni masu alhurma wanda uku a jere suke kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cikon hudin yana tsakankanin Juma'a da Akira da watan Sha'ban kenan idan ka dauka Zulqa'ada Zulhijja Al-Muharram sannan sai ka hada musu da watan Rajab an gane ku to shi wannan wata yana daga cikin abinda aka sunnanta mana shine yawaita azumi domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya tabbata ya inganta daga wajensa cewa afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram manzon Allah ya ce fiyayyen azumi bayan azumi na ramadan shine yin azumi a cikin watan Allah ne al-hurma ma'ana watan al-muharram don haka ana buƙatar musulmi ya yawaita azumi a cikin wannan wata musamman wato ranar 9 ga wata da 10 ga wata wanda waɗannan ranaku ana kiransu tasu'a da ashura kenan insha Allah sun kama gobe da jibi kenan lahadi da litinin a wannan shekara ta 1436 don haka sakamakon duk mutumin da ya azumci ranar ashura kenan ranar 10 ga wata Ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubansa na shekara da ta gabata kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim daga Abu Qatada Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa sawmu yawmi ashura yukaffiru sanata al-madiya aw kama qala manzon Allah yace azumtar ranar ashura na kankare zunubai na shekara da ta gabata to dan haka kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda hadisin na cikin sahihu muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin cewa idan Allah ya kai shi shekara ta baki zai azumci tara da goma. Menene makasudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi nihin ya hada tara da goma? Shine dan ya saba ma Yahudawa, domin lokacin da ya iso birnin Madina maza Allah ya yi umarnin cewa a azumci ranar Ashura, musamman maza Allah ya tada wani daga cikin jama'arsa cewa ya rufe titunan Madina ya yi shela cewa a azumci wannan yini na Ashura. To don haka sai ya samu labarin cewa Yahudawa ma aina azumtar wato ranar Ashura don godiya ga Allah ya tsirar da wato kakanninsu daga babban makiyinsu shine Fir'auna, kuma ya halakar da makiyinsu. Maza Allah sai ya yi alkawari ya ce, la'in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a wal ashir, ya ce in har Allah ya kai ni baɗi, maza Allah ya ce zan azumci tara da goma domin na saba musu. To don haka ya zama sunna a kan mu azumci wato tara da goma. Hadisin da yake cewa sumu yawma ashura wa khaliful yahuda wa sumu yawman qablahu aw yawman ba'da, wannan hadisi bai inganta ba, wanda yake nuna cewa a azumci ranar ashura mutum ya azumci yini gabaninsa ko kuma yini bayansa, yayi tar da goma ko yayi goma da sha daya. Wannan hadisi al-Imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin littafin sa Al-Musnad, hakanan al-Imam al-Bazzar a cikin littafin sa Al-Musnad, amma hadisin bai inganta ba domin akwai ta cewa a cikin sanadinsa, kamar yanda al-Imam al-Haythami a cikin littafin sa Majma'uz Zawaid yayi bayani akan dangane da wato sanadin wannan hadisi. Kenan iya abin da ya tabbata kenan azumtar tara da goma. Azumtar sha ɗaya wannan mai dashi gefe bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙarƙashin waɗannan hadisai guda biyu ya bayyana gare mu cewa ranar Ashura azumtar ta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar akwai abubuwa da yawa waɗanda aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bid'o'i game da wannan yini. Alhadi duk abubuwan da aka zo da su ba wanda yake da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkansu an gina su ne akan hadisai waɗanda suke na ƙarya. Ɗaya daga cikinsu ranar Ashura da yawa suke ɗaukanta a matsayin cewa rana ce ta Idi, ana ɗaukanta akan cewa ranar Idi ce, ko mu a nan faɗa ake me ake kiranta? Sallar cika ciki. To wannan kasancewar Yahudawa su ne suke ɗaukar ranar Ashura cewa ranar Idi ce, don haka suke azumtar wannan yini na Ashura cewa ranar Idi ce. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci tara da goma don ya saba musu. To anan a matsayin mu na musulmi na halatta mu maida ranar Ashura Idi? Baya halatta mu rike ta a ranar Idi. An gane ku, domin ba ranar Idi ba ce, inda ranar Idi ce da manzon mu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Don haka maganar cewa sallar cika ciki wannan mai dashi gefe ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce. Bugu da ƙari cika ciki kuma haramun ne. An gane ku, cika ciki haramun ne, domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam bai taba cika wani makayi na sharri da mugunta manzon Allah yake sama da cikinsa. Shin anan yabo ne manzon Allah yake ko zargi? Zargi, duk lokacin da Allah ya zargi abu ko manzonsa ya zargi abu, to wannan siga ce, hanya ce daga cikin hanyoyin da ake gane haramcin abu. Dan adam bai taba cika wani makayi na sharri da mugunta manzon Allah yake sama da cikinsa. To ita ko an kiraye ta sallar cika ciki. Dan haka kenan anan abu na farko da muke son mu fadakar da kawunan mu maganar cewa ranar Ashura Idi ce, wannan mai dashi gefe wannan baya dacewa ga musulmi, domin dole mu saba ma Yahudawa. Yahudawa su suka maida ranar Ashura cewa rana ce wadda take ta Idin su, dan haka suke ado an gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa ingantacce ta hanyar Abu Musa al-Ash'ari Allah ya karama masa yadda yake cewa kana ahlu Khaybar yasumuna yawma Ashura yattakhizunahu ida wa yalbasuna nisa'ahum fihi huliyahum wa sharatahum. Yake cewa Yahudawan Khaybar, an gane Khaybar gari ne wanda yana kusa da Madina, duka bai wuce ba kilo 70 tsakanin shi da Madina, wuri ne wanda yake na Yahudawa yan kama wuri zauna, ko mu ce yan share wuri zauna. To manzon Allah yake cewa Yahudawan Khaybar wato sun kasance suna azumtar ranar Ashura, kuma ranar Ashura manzon Allah yace yattakhizunahu ida, suna maida ta ranar idi ce a wajensu, don haka matansu da yaransu suna tufatar da su kaya waɗanda suke kyawawa, irin yanda ake sanya kaya sawabi a ranar sallah, sannan kuma suna tufatar da su game da wato kwandiga kayan ado. Don haka kenan anan a matsayinmu na musulmi baya halatta mu maida ta wato ranar idi. Sannan daga cikin abubuwa waɗanda aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da ranar Ashura, wato shine yin wanka da sanya kwalli. An gane ko cewa wai ana buƙatar musulmi a ranar Ashura wato yayi wanka ya tsaftace jikinsa kuma ya sanya kwalli. Akan haka aka kirkira wani hadisi, aka rawaito shi ta hanyar Abdullahi dan Abbas, aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aka ce manzon Allah ya ce mani ktahala bil ismi di yawma Ashura lam yarmud abadan, duk mutumin da ya sanya kwalli a ranar Ashura wai har abada ba zai ciwon ido ba. Idan mutum ya sanya kwalli a ranar Ashura shi da ciwon ido sun kare. To wannan hadisi ne mawdu, ma'ana kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka waɗanda suka kashe Husaini dan Aliyu dan Abi Dalib, wanda ake kiransu nasiba, su gaba suke da ahlul bait, to su suka kirkira irin waɗannan hadisai domin su kwadaitar da mutane, su nuna musu ranar Ashura rana ce wadda take ta sallah. Don haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa wal iktihalu yawma Ashura an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala man iktasala wa tatahhara yawma Ashura lam yamrad fi sanatihi illa mardan aw, cewa duk wanda waye wanka ya tsaftace jikinsa a ranar Ashura ba zai yi rashin lafiya a tsawon wannan shekara sai dai idan rashin lafiya ta mutuwa ce. Al-Imam Ahmad yace wa ba'ahu wa aidan qatalatul Husayn, yace waɗanda suka kashe Husaini dan Aliyu dan Abi Dalib su suka kirkira wannan hadisi, suka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka maganar cewa ayi wanka a ranar Ashura da sanya kwalli, wannan duka mai dashi gefe hadisin ƙarya ne, kirkirawa akai aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na daga cikin abubuwan da aka kirkira wato wasu salloli waɗanda ake yin su a cikin yinin Ashura da daranta. An gane ko wanda su da yawa ko anan zaka ji malamai suna yada irin waɗannan abubuwa a cikin gidan radio wanda ba su da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine aka rawaito hadisi ta hanyar Abu Huraira Allah ya karama masa yadda, aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man salla fi yawmi Ashura arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'a alhamdulillahi marra wa qul huwallahu ahad 51 marra ghafara Allahu lahu dhunuba 50 ama, cewa wai duk mutumin da ya sallaci sallah raka'a 4 a ranar Ashura a kowace raka'a bayan Fatiha ya karanta qul huwallahu 51, Allah zai gafarta masa zunubai na shekara 50. Zanabai na shekara 50 za a gafarta masa. To wannan hadisi inda za ka same shi nan kusa je ka cikin al-mawdu'at na Ibnul Jawzi, hadisi ne na ƙarya, an gane ko kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. zaka yi wasu malamai su ba suna bada cewa za a yi raka'a 10 kowace raka'a bayan Fatiha a karanta kul huwallahu 100 in an hada kina a raka'a 10 an yi 2000 ko kuma raka'a 100 bayan Fatiha kul huwallahu 10-10 zaka yi salloli daban-daban da wanda ake yi a lokacin wallaha a ranar Ashura da wanda ake yi da dare da wanda ake yi tsakanin azhar da al'asr da sauransu waɗannan duka da sai ne na ƙarya babu wata sallah da aka shar'anta mana a daren Ashura ko a cikin yinin sa dan haka malamai suke cewa shaydani yayi kokari ya kawata ma wasu jama'a wasu bid'o'i guda biyu a sababin kashe Husaini shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Ashura. Bid'a ta farko ita ce bid'a ta nuna bakin ciki da bacin rai da marun fuska da rusa kuka da yanka jiki da wuka ana ta zubar da jini da rera wasu waƙe-waƙe waɗanda waƙe-waƙen sun kunshi la'anta da zagi ga magabatan ƙwarai musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya kirkira wannan bid'a manufarsa shine ya bude kofa ta raguwar kai da fitina tsakankanin al'umma ta musulmi. Kamar yanda ra'ayin Shi'a su ba su da rana ta bakin ciki sama da ranar Ashura domin a wannan rana aka kashe Husaini dan Aliyu dan Abi Talib. Su wannan rana ce ta bakin ciki ta nuna bacin rai. Suna fitowa kan titina zaka ga suna dukan jikinsu da kaca suna yanka jikinsu da wukage zaka ga yaro karami an kafa wuka akan shi jini ya zuba domin su suna da awar cewa duk wanda jininsa ya daga a ranar Ashura domin nuna bakin cikinsa da bacin ransa akan kisan da aka ma Husaini to haramun ne wuta ta cina masa a gobe kiyama. Dan haka zaka ga sun fito sun cika titina kankulta zaka ga jini yana gudana. Akwai sidiyat wanda an dauki hotunan abubuwan da suke yi a ranar Ashura kuma idan kana so ka tabbatar da haka ka kama irin su tashoshiyon su wanda ake kira almanar a ranar Ashura kaga abubuwan da suke gudana. Karti zaka gani akan titi sun tube mutun yana yanka jikin shi da wuka mutum ya dora wuka a kan shi ya yanka jini yana zuba sun yi jage-jage da yaransu da mazansu hatta da mata ana samun haka daga cikinsu kuma irin waɗannan hutuna su ne turawa suke ɗauka makiyan Allah suna haskawa a duniya suna nuna ma jama'a masu son su gane gaskiya cewa wannan shi ne musulunci. Kasan duk addinin da zai yi umarnin ka ringa yanka jikinka kana zubar da jini wannan ya ci karo da hankali ya ci karo da fitira ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wani addini ne zai yi umarnin cewa mutum ya ringa yanka jikin shi da wuka jini yana zuba? To don haka Yahudawa su suka kirkira wannan wanda shi an ci in ka koma a tarihi wanda ya kirkira shi ba Yahudi ne. Wato kura ce ake cewa ta lulluba da fatar tinkiya don ta yi ɓanna sai ya karu da san ahalul baiti ko kuma a rabu da guzuma don ahlubukar sana aka raba da ƙaunar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma menene manufa don alalata addini su ne 'yan Shi'a waɗanda ake kiransu rafida wanda wannan wato nuna baƙin cikinsu da ɓacin ransu a ranar Ashura suna zuwa su yi cincirindo a can Karbala wanda Karbala tana daga cikin wato garuruwa waɗanda suke na Iraki wanda Saddam Hussein tun lokacin da ya hau mulki wannan sallah ya kulla wannan sallah ba a taɓa yin ta ba sai bayan busar da shi. Shekarar da aka busar da Saddam Hussein daga wannan shekara aka bude wannan sallah ta wannan can suke zuwa suna sujada a kaburin shehunansu da wannan. To dan haka dai wannan babbar musiba ce ba komai ba ake nihi shine lalata al'umma ta musulmi. Bid'a ta biyu shine nuna farin ciki da murna da mai da cewa ranar Ashura Idi, da cewa mutun ya sanya kaya waɗanda suke kyawawa, mutun ya yalwata ma iyalansa a dauki wannan rana kamar ranar Idi. Wannan kuma waɗanda suka kirkira wannan bid'a sune annasi ba kenan, waɗanda suke su kiyayya suke gaba suke da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka yi kirkira irin wannan cewa a maida ranar Ashura rana ce wadda take ta Idi. Don haka suke zauwa da wasu abubuwa da cewa a ranar Ashura ana bukatar a shahi kan maraya, a je a yi kaza a yi kaza. Waɗannan duka abubuwa ne na bid'a wanda aka kirkira su, wanda ba komai ba kuwa kai jama'a ta musulmi suke koyi da irin wannan, illa kasancewar jahiltar addini. Jahiltar karantarwar addini shi yake kawo haka. Har akwai wasu karance-karance, wasu addu'o'i na musamman da ake a ranar Ashura. Don haka wallahi inda a ce da yawa daga cikin malamai suna tsayawa su bincika su gane su rabe tsakanin farar tsakuwa da azurfa, su bambanta tsakanin dandima da dan kabewa, to da za su gane cewa a ranar Ashura babu iya abin da aka sunnanta mana face wannan azumi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ka kewaya ka kewayo duk littattafai na hadisi da littattafai waɗanda suke na fiqhu, ba abin da za ka samu a cikinsu in dai tattun da tattafai ne, to sai azumin kadai. Ba mamaki a samu wasu su fada cikin irin kuskuren cewa hadisin da aka kirkira cewa duk wanda ya yalwata ma iyalinsa a ranar Ashura Allah zai yalwata masa a tsawon shekararsa gaba ɗaya, wai Allah zai buɗa masa hanyoyin samu. Wai ana buƙatar mutum ya dafa ma iyalinsa abinci wanda yake abinci na azo a gari a wannan yini na Ashura, cewa Allah zai yalwata masa a tsawon shekararsa, tare da cewa yalwata ma iyali kamar yadda malamai suka yi bayani bai keɓanta ba da ranar Ashura. Duk wanda Allah ya wadatar da shi, to abinda ake bukata wato ya yalwata ma iyalinsa tsawon shekara, ba maganar cewa sai ranar Ashura, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Ubangiji ta'ala yake cewa ma'abucin yalwa ya ciyar da iyalinsa gwargwadon yalwarsa, ko kuma ya ciyar da dukiyarsa gwargwadon yalwarsa. Duk wata ciyarwa da za ka yi ta dukiya, to kada ka kalli jama'a me suke yi ni ba in yi, a'a ka tsaya ka kalli kanka. In kai mawadaci ne, to abinda ake bukata ka yi daidai wadatarka. Kaga yanzu misali da mai miliyan ɗaya da mai jika ɗaya, yanzu idan mai jika guda ya yi nasa dala 20, mai miliyan guda ya dace ya budo dala 20 ya saka, kaga ya wadatar su ba ɗaya ba ne. To don haka Ubangiji ta'ala ya ce liyun fi kuzu sa'ati min sa'ati, ma'abucin yalwa Ubangiji ta'ala ya ce ya ciyar gwargwadon yalwarsa ta kowace fuska wadda Allah ya ce a ciyar. To in za ka ciyar, ka ciyar gwargwadon yalwarka. Kaga ciyarwa ku ta farko wadda Allah ya wajabta mu shine ciyar da iyali. Sai ya ce wa man qudira alaihi rizquhu, duk wanda aka kuntata masa arzikinsa, ma'ana ya zama talakka. Ubangiji ta'ala ya ce falyunfik mimma ataahu Allah, wato ya ciyar gwargwadon abinda Allah ya bashi. Iya gwargwadon abinda Allah ya baka, to shine za ka ciyar. Don haka al-Allama Ibn Abil Izzi al-Hanafi, wanda ya yi sharhin wato al-Aqidatu Tahawiyya, shine yake faɗa yana cewa lam yasihha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi yawmi ashura, yace ghayra sawmi, yace dangane da ranar Ashura ba abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace banda azumi. Sai yace wa inna marrawafi, yace sanidi in shi'a lamma btada ulma'atam wa izhar al-hudn yawma ashura لكون الحسين قتل فيه ابتدى جهالة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الهبوب والأطئمة والاكتحال. يأتي يأيند أن شيئا سكا كركري واتوانون بكين تكي دباتي ري أران الأشورة دومين أنكش حسين جيكا مزا الله صلى الله عليه وسلم أران الأشورة دهك سيأتي جاهلا أهل السنة, su kuma sai suka kaga wato bayyana farin ciki da dafa abinci wanda yake na azu a gani da sanya kwalli da sauransu yace a ranar Ashura. Warawau ahadisa mawdu'a fil iktihali wat tawsi'a 'ala al-iyal, yace suka rawaito hadisai waɗanda suke na ƙarya game da sanya kwalli a ranar Ashura da yalwata ma iyali. Dan haka wato al-Hafiz as-Sakhawi a cikin littafinsa al-Maqasidul Hasana bi wad'i hadith al-iktihali, an gane ko a cikin littafinsa al-Maqasidul Hasana, wato ya yanke shakka game da cewa hadisin sanya kwalli a ranar Ashura da sauransu, yace wannan hadisai ne waɗanda suke na ƙarya. Dan haka dai a takaice da maganar duwo cewa a shahi kan maraya da wani sanya turare da sauransu, waɗannan duka abubuwa ne waɗanda basu dace ba, wanda kuma alhamdulillahi yau da gobe matukar al'umma sun dukufa akan neman sanin hakikanin addininsu. Insha Allahu za su tantance menene addini gangariya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, kuma za su sani menene abubuwan da aka kirkira aka cusa su a cikin addini, wanda so da yawa nan kar aje nesa duk gidan da aka yi layya, musamman a nan kasar Hausa, kuma musamman a nan a iya sanin da muka yi, idan aka dafa naman layya gaba daya wutsiyar ita ba a wannan ginta, aje ta ake sai a rataye ita, ba a dafa ta sai a ranar Ashura. Dan haka ma sallar yanda ta shahara a nan sallar wutsiya ake ce mata, wutsiyar dabbar da aka yanka ta layya sai a ranar Ashura ake dafa ta. Sai mu je darasi ne yau. Ana Abu Abdullahi Muhammad guni, ana Abu Isa Muhammad guni Isa At-Tirmidhi rahimahullah كتاب النكاح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن دياب عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتأكر والسواك والنكاح. قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وأكاف رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث حسن غريب. قال حدثنا محمود قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم وابن بشير الواسدي ومحمد بن يزيد الواسدي وأبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب رضي الله عنه ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال. وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي عن العامش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن عمارة بن أمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة fa alaihi bisawm fa inna as-sawma lahu wija. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Qala haddathana al-Hasan ibn Ali al-Khallal. Qala haddathana Abdullah ibn Lumayr huwa al-Hamdani al-Kufi. Qala haddathana al-A'mash an Imarat Nahwa. Qala Abu Isa wa qad rawa ghayru wahidin an al-A'mash bi hadha al-isnad mithla hadha. وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال أبو عيسى كلاهما صحيح. Malam Allah ya ji kansa ke fada cewa kitabun nikah, wanda darasi da ya gabata mun gama kenan bayani akan kitabul janaiz. Darasi na yau kenan sabon littafi ne na musamman, shine malam yace kitabun nikahi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda ya maimaitu ba su dai ba su biwa, lafazin kitab khabar ni na mubtada wanda yake mahdhu, yanda zaka kaddara sai ka ce hadha kitabun nikahi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. To dan kada rubuta hadha kin ta cinye musu yuri, ko kuma kasancewar daman fasaha ce ta yare wanda yake na larabci, akan shahi mubtada sai a zo da labari. To shine anan yake cewa kitabun nikahi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukuncen aure daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi lafazin an-nikah, wanda asalin wannan kalima a yare wanda yake na larabci shine abdamu wattadakhul, wato haɗewar abubuwa biyu abu ɗaya kuma junansu ya shiga juna. Don haka wasu malamai suke cewa ita kalima ta annika ma'anarta shine idkhalu shay'i fi shay', shigar da wani abu a cikin wani abu. Wannan kenan a asalin yare wanda yake na larabci. Don haka suke cewa nakahan naumul aina, bacci ya auri ido, ma'ana lokacin da ya mamaye shi. An gane ku? Ko kuma naka hadmilul mukhula, wato muciya ta shiga cikin tandu, ma'ana lokacin da mutum ya sanya dan hakkin da ake sanyawa a cikin tandun kwalli domin ya tsakuro, wato kwalli a sa a ido. To wannan asali kenan a larabci, shigar da wani abu cikin wani abu, ko kuma ka ce shigewar abubuwa cikin juna, junansu ya shiga cikin juna. Don haka malamai suka ce a duk inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin annikah a cikin Alkur'ani gaba ɗaya, ma'anarsa shine al-aqd, ma'ana kulla aure. Duk inda lafazin annikah ya zo a cikin Alkur'ani gaba ɗaya, to an yi aran kalimar aka yi amfani da ita akan kulla aure ta hanyar da shari'a ta tsara, illa cikin aya ɗaya wadda na cikin suratul baqara, fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Ga mutumin da ya ma mace saki uku daban-daban, Ubangiji ta'ala ya ce bayan wannan saki na ƙarshe, to ba ta halatta ga shi wannan miji da ya mata saki uku daban-daban, sai ya ce hatta tankiha zawjan ghayra, wato sai ta auri wani miji wanda yake na daban. Me ake nihi a nan? Shine saduwa, kamar yanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana da haka, wata ta yi auren kashi wuta, bayan an daura aure kawai sai ta zo ta ce a ita ba ta yi, sadakin shi za ta maida masa. Manzon Allah ya ce kina dini ne ki koma gidan tsohon mijinki, ta ce kwarai. Manzon Allah ya ce to ai baya halatta. Sai kin dandani zumarsa ya dandani zumarki, ma'ana sai kun sadu saduwa wadda take ingantacciya, sannan in ma ba kiya yi sannan kenan rabuwa za ta tabbata ki koma gidan tsohon mijinki. Don haka malamai suka ce lafazin annikah a wannan ayar abin da yake nihi shine saduwa. An gane ko? Amma in ka dauka irin su wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kada ku auri matan da uwayenku suka aura, kaga wannan duka ma'anar shi shine al'aqad. To shine anan malam sai ya ce babu ma ja'a fi fadli tazwij wal hasi alayhi, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadlar wato at-tazwij, wato aurar da waɗanda suka isa aure. An gane ko? Aurar da kenan duk waɗanda suka isa aure kuma suna da halin a aurar da su. Wal hasi alaihi, da kwadaitarwa da zaburarsuwa a kan yin shi. Yana shi ne a ƙarƙashin wannan babi za mu ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana fadla ta aure, yin aure, sannan da kwadaitarwa a kan yin shi ga duk wanda yake da halin yi. Shi ne malam sai ya shigo da wato hadisin Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa arba'un min sunanil mursali, manzon Allah ya ce ta dudi guda biyu kenan, arba'u khisali ko kace dabi'u ko kace halaye ko kace ta dudi guda hudu, manzon Allah ya ce min sunanil mursalina, suna daga cikin sunnonin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ka fahimci cewa sun takaita a hudun, wannan nau'i ne na karantarwa kamar yadda bayani ya gabata, ba su ɗaya ba su biyu ba, wasu abubuwa ne ake haɗewa a lokaci ɗaya sai a gabatar maka da su domin ka rike su ta hanyar lissafi, amma ba dan sun takaita akan haka ba. Kamar irin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sab'atu yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, manzon Allah ya ce mutum bakwai Allah zai shigar da su karkashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa face ta shi, ba dan sun takaita a bakwai kin. In ka koma cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka same su da dama wanda Allah zai shigar da su karkashin wannan inuwa. Don haka al-Imam Suyuti littafi ya wallafa na musamman akan wanda Allah zai shigar da su a karkashin wannan inuwa ta al-arshi, ya koro hadisan da suka tabbatar da haka. Haka in ka dauki hadisin ijtani bus sab'al mubikat, ba dan sun takaita ba akan wannan bakwai. Haka in ka dauki hadisin ayatul munafiki salasun, ba dan sun takaita akan wannan ba. Wannan duka nau'i ne wanda yake na karantarwa. Don haka shine yace arba'un min sunanil mursalina, wato ta dudi guda hudu manzon Allah ya ce suna daga sunnonin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Wato tada ta farko shine sai ya ce alhaya'u, wato shine kunya, jin kunya. Idan aka ce kunya shine kasancewar wata ɗabi'a ce wadda Allah yake ɗabi'antar da bawa, kuma musamman wanda imani ya samu gunzama a cikin zuciyarsa. Kamar yadda a Hausa idan kaga abin da kake ki kake kyama, gashi sai ka ce gashin jikinka duk ya tashi. To haka shi duk mutumin da yake da kunya, duk lokacin da ya ga abin da bai dace a shari'a ba, ko abin da zai zubar da mutuncinsa, jikinsa zai ringa takura ya ja da baya, fama yake ya kauce ma wannan abu. An gane ko? To dan haka ita kunya sunna ce ta annabawan Allah, jin kunya. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ita kunya tana daga tsantsar imani, kamar yadda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari, wani daga cikin mutanen Madina ya fitar da dan uwansa a gefe, sun koma gefe, yana masa galgadi, yana nuna masa wani kunyarka ta yi yawa, abinda Allah ya halatta maka ma saboda kunya baka aikatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wucewa sai ya gansu, kuma yaji abinda yake faɗa masa. Manzon Allah sai yake cewa da'hu fa innal haya'a minal iman. Manzon Allah yace rabu da shi, ya ci gaba da jin kunyarsa, domin kunya tana daga tsantsar imani, dan ba kowa yake da kunya sai wanda imani ya samu gunzama a cikin zuciyarsa. Dan haka ita kunya ta kunshi dukkan wani alkhairi na duniya da lahira. Duk wanda Allah ya azurta shi da kunya, to wannan an hada masa alkhairin duniya da lahira. Shi ne kunya a nan rayuwarsa ta duniya, shi ne zai yi kokarin bada haƙƙin mahaliccinsa dan kada ya kunyata kunyata ta hakika a gobe kiyama, dan babu kunya sama da kunyar lahira. Kuma zai yi kokarin sadar da haƙoƙuwan duk wani wanda yake da haƙƙi a kansa, ba dan komai ba, dan kada Allah ya neme shi da haƙƙin wani a gobe kiyama ya kunyata. Dan haka duk wanda Allah ya azurta shi da kunya, zaka ga yana kokarin bada haƙoƙuwan ubangijinsa, kuma yana kokarin bada haƙoƙuwan bayi. Dan haka kuma fiyayye daga cikin al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma shi yafi kowa kunya. Manzon Allah ya fi kowa kunya, dan haka sahabbansa irin su Anas dan Malik suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi budurwa ɗan kulle, wato manzon Allah ya fi ta kunya. Wanda al'adar Larabawa a lokacin da yarinya ta kusa balaga, ana keɓance ta a cikin gida, ma ana mata wani ɗan ɗaki can gefe, in za ta haura kumi ta fito a cikin darbuka ake sanya ta wani ɗan ɗaki wanda yake na kan raƙumi. Irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar Idi a fitar da su su je masallacin Idi. To irin wannan kunyar da Allah ya kimsa a cikin zuciyarta, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ta kunya. To dan haka kenan a nan ne za mu fahimta annabawan Allah da manzanninsa su ne shugaba a wajen jin kunya. Sannan kuma duk wanda kunyarsa take hawa, to imaninsa ne ya hau. Duk wanda kunya an gane ko ta ja baya, to wannan imaninsa ne ya rabu. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta, ko kuma idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan baka jin kunya ka aikata duk abin da kaga dama, in dai baka da kunya to duk abin da kaga dama kai. To amma wannan fa kada ka ce an ce ka aikata abin da ka so kaga dama, wannan kashi ne. In ka aikata to ka san kai jiran abin da zai biyo baya, shine hukuma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A takaice dai kenan al-khaslatul ula shine al-haya, wato jin kunya. Sannan abu na biyu sai ya ce wata'abbur, wato da shafa turare. Shafa turare wannan sunna ce ta annabawan Allah. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jikinsa baya rabuwa da kanshi. Kuma dan haka ma aka sunnanta mana cewa domin maza su ne galibi waɗanda suke cuɗuwa da jama'a yau da gobe, dan haka aka sunnanta ma maza wato sanya turare musamman lokacin da za su shiga jama'a. Dan haka sallar Juma'a maza da sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana cewa mutum ya shafa turare idan zai je Juma'a, ko da ba shi da turare nashi na kanshi, ya dauna matar shi ya shafa. An gane ku, domin me ake bukata? Duk wani duyi wanda zai iya cutar da jama'a, ya cutar da mala'ikun Allah, kai kokari ka kusar da shi daga jikinka. Sannan al'amari na uku sai ya ce wasiwak, wato da yin aswaki. In aka ce aswak shine kenan yin amfani da wani icce domin kusar da datti wanda yake na haƙura. An gane ku? Kenan isti'malul udi li izalati ma yata'allaqu bil asnani min al wasakh, yin amfani da wani icce domin gusar da abin da ke ratayuwa da haƙora na datti, shine ake nihi da asiwa. To dan haka kalmar sai aka fadada, aka dauke ta, ake amfani da ita akan iccen da ake yin aswaki da shi, wanda ake kiran shi al araq, wanda wannan icce yafi kowane icce kai aswaki da shi, saboda a jikinsa akwai wani sinadari wanda yana karfafa dadashi, yana kashe dukkan wasu cututtuka waɗanda suke masu addabar haƙora, wato da dadashi. iccen da yana da yaji anan shine yana je suke kiran shi babulku iccen aswaki to wannan icce kai aswaki da shi yafi kai da kowane icce amma idan baka same shi ba to kowane irin icce kana iya yin aswaki da shi ko kuma wannan na zamani shine burushi kenan ka sanya man ka goge haƙoranka aswaki abu ne wanda yana da matukar muhimmanci daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusa ya wajabta mana yin aswaki ba komai ba yasa ya ja da baya shine jin tsoron kada abin ya tsananta ga al'umma don haka yake cewa laula an ashukka ala ummati la amartuhum bi siwaki ma kulli wudu manzon Allah yace ba dan kada na tsananta ma al'ummata da na umarce su game da yin aswaki tare da dukkan arwalla ma'ana duk arwallar da za su yi to sai sun yi aswaki a wani hadisi yake cewa laula an ashukka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli sala in ba dan kada na tsananta ma al'umma ta manzon Allah yace da na umarce su game da yin aswaki a wurin kowace sallah dan haka sunna ce mai karfi in zaka yi arwalla ka yi aswaki haka in an tada ikamar sallah an gane ko ka in ayi takbiratul ihram ka dauko aswaki ka dango ka dan haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fadlarsa shine yake cewa aswaku mabaharatul lilfam mardatul lirab yin aswaki yana tsaftace baki sannan yana sa bawa ya sami yardar ubangijinsa dan haka mun yi bayani a lokacin wanda aka sunnanta mana yin aswaki lokacin da yin aswaki yake karfafa da sauransu a takaice dai anan shine sai yace waswaku da yin aswaki sunna ce ta manzanni gaba ta hudu sai yace wan nikah wato da aure aure ma sunna ce ta manzanni kamar yanda zamu iske wato aya a hadisi na gaba a babi na gaba wanda ubangiji ta'ala ya faɗa walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ubangiji ta'ala yace tabbas mun turo da manzanni gabaninka manzannin da muka turo su gabaninka ubangiji ta'ala yace mun sanya musu matiki wato da zuri'a sune yaya da jikoki dan haka kai ma dan kai aure an gane ko ba kanka farau ba waɗanda suka gabace ka na manzanni sunna suke kamar yanda wasu suke aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yawaita aure da yi wanda kuma yawaita aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda zaka kuma duk matar da manzon Allah ya aura to ya aure ta ne da wata hikima an gane ku auren mace da yayi sama da hudu da Allah ya halitta masa akwai hikimomi dan haka littattafai na musamman malamai suka wallafa akan wannan mas'ala hikima game da yawaitar mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan shahawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mata inda dan shahawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mata to galibin matansa zaka same su wato gudare ne amma a cikin dukkan matansa gaba daya Aisha ita kadai ce manzon Allah ya aure ta a matsayin budurwa dukkan su zaurai ne to dan haka anan dai a takeice malam ya shigo da wannan hadisi dan ya nuna mana wato fadla ta aure kuma da kwadaitarwa akan yin shi kenan anan da aka ce mana sunna ce ta manzannin Allah duk mumini babu sabani tsakanin muminai biyu fiyayyin halitta a wajen Allah sune manzanni su suka fi kowa daraja wanda shi kuma mumini a kullun abinda ake bukata hanyar da manzannin Allah suka bi ita ake bukatar yabi sau da kafa kaga wannan kadai ya isa ya kwadaitar da mu game da yin aure cewa sunna ce ta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala to tare da cewa mafi yawan mu a yau mun jahilci wato fadala ta aure da kuma hikimomi na ubangiji subhanahu wataala da ya shar'anta mana aure dan haka inda zaka tambayi jama'a ka gare su kowa zaka je amsar da zai baka amsa ce daban in ka ce wani me ya kai ka yin aure sai ce maka ni nayi aure ne kawai saboda kaza idan ka ga wani ka gare shi me yasa kai aure shi ma zai baka wata amsa sabanin wanda na farkon ya baka wani zai iya ce maka ni fa abin da yasa nayi aure kawai ni ba ban tashi yin aure ba kawai mahaifana ne suka tirsasa mu suka damu cewa sai na yi aure kaga mai fadar haka ai ya jajinci menene fadala ta aure da hikimar da ta sa Ubangiji Subhanahu wataala ya shar'anta. Wani ko zai iya ce maka na gaji da zulaya ta abokan wasa, kowa kullun ya gani ya maida ni kamar wani tsumman jibji, wannan ya jani nan gara ni ma ne ya auren na shiga cikin jama'a. Wani kuwa kawai shi ya yi aure ne ba don komai ba, saboda wata maslaha tashi ta rayuwa. An gane ko akwai bangaren da in ka auri diya jari ake baka, sirkanka jari suke baka. So da yawa wani ba don Allah ba zai yi auren, a don ya samu abin da zai juya yau da gobe, a kawo masa dukiya. Wani kuwa kasancewar ya gaji da dafa abinci da zama wanda yake na gwamnati shi ne kaɗai abin da zai sanya shi yin aure, shi ba tashi bane. A shi a iya tsarin shi na rayuwa, shi bai tashi yin aure ba sai ya kai wani lokaci. Shi kuma aure akwai hikimomi daban-daban waɗanda sun wuce a lissafa da fadla wanda Ubangiji Subhanahu wataala ya tanada ga duk wanda ya aure. Wato abu na farko, shi yin aure na nuna duk wanda ya yi aure saboda Allah, to wannan ya amsa kira ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da manzansa da Allah ya yi umarin cewa a yi aure. Ubangiji ta'ala ya ce wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum al'aya da fadassa fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Da wannan hadisi da manzon Allah ya ce manistaqa'a minkum alba'ata falyatazawwaj. To farko idan mutum ya yi aure a matsayin shi na mumini, ya san da cewa ya karba wato umarni na Ubangijinsa, ya meka wuya ga umarni na Ubangijinsa da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya meka wuya da shi da bi ga umarnin Allah Subhanahu wataala da manzonsa, to ya san da cewa yana da sakamakon lada na musamman da Allah ya tanada masa a makomarsa lahira. Sannan abu na biyu, yin aure yana daga cikin fadalarsa, wato shine samun lada wanda yake mai yawa. An gane ku, wanda ba kowa yake samun irin wannan lada face wanda yake da aure. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da talakawa na muhajirun suka kai kukan mawadata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka nuna masa cewa ai mawadata sun tafi da lada gaba daya. Manzon Allah ya ce, me yasa kuka ce sun tafi da lada gaba daya? Suka ce, to ya Rasulullahi, suna sallah kamar yanda muke, suna azumi irin yanda muke, sannan abinda suka ci suka raga na dukiyarsu suna yin sadaka. Manzon Allah ya ce, to ai kuma Allah bai bar ku haka nan, Allah ya sa muku abinda za ku iya yin sadaka da shi, kar ku yi tsammanin cewa sadaka sai da kuɗi sai da dukiya. Ko ba ka da kuɗi da dukiya kana iya yin sadaka. Manzon Allah ya ce musu, fadar subhanallahi sadaka ne, cewa walhamdulillahi sadaka ce. An gane ku, la ilaha illallah sadaka, Allahu akbar, manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. Umarni da kyakkyawan aiki akwai ladan sadaka, hani game da mummunan aiki akwai sadaka, ladan sadaka. Manzon Allah sai ya ce wa fi wudi ahadikum sadaka, game da saduwar ɗayan ku da iyalinsa, manzon Allah ya ce akwai ladan sadaka. To a wannan gaba ta karshe da yace a cikin saduwar ɗayan ku da iyalinsa akwai ladan sadaka, abin sai ya daure musu kai. Sai suka ce, ya Rasulullah, aya ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Suka ce, ya Rasulullah, yanzu ɗayan mu shahawarsa ta kuru shi yaje ya biya bukatarsa kuma a ce yana da lada? Manzo Allah yace, ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizr? Manzo Allah yace, ku bani labari, shahawan nan tashi da ta kuru shi, idan yaje ya dora shawar akan abinda Allah ya haramta masa, lada za a rubuta masa ko zinubi. Suka ja baki suka kyale an kai su bango. Manzo Allah yace, to fa kazalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr aw kama qala. Idan kenan mutun yaje ya dora shawarsa akan abinda Allah ya halatta masa, yana da lada. Kaga wannan shi ma ya isa ya nuna mana fadala ta aure kenan, ba kowa yake samun irin wannan gara ba sa sai wanda yake da aure. Sannan abu na uku, ta hanyar aure ne ake samun kamewa. Mutum ya kame kansa game da abinda Allah ya haramta masa, zaka rintse idanka kamar yanda bayanin zai zo nan gaba. abinda Allah ya haramta ma ba za ka kalla ba, kuma za ka samu damar kare gabanka dangane da abinda Allah ya haramta maka. An gane ku? Kenan samun kamewa wannan fadala ce daga cikin fadail wanda yake na aure. Kenan mai aure shi yake da damar kame kanshi sama da wanda yake ba shi da aure. Sannan fa'ida ta hudu shine ta hanyar aure ake samun wanzuwar ƴaƴa da kiyayewa akan jinsi wanda yake na ƴaƴan adam. Maroka suke fada in ba dan aure da aihuwa da iri ya tsare. Kenan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana aure ba dan komai ba, dan ƴaƴan adam su wanzu a ban ƙasa, kenan a rayar da ita, a inganta ta. Inda ba maganar aure, ba maganar aihuwa, to da ƴaƴan adam sun ƙare. Sannan hikima ta biyar, wato dan a ɗauki ɗawainiyar mace a biya mata bukatunta, a taimaka mata, Allah ya shar'anta mana aure. Saboda su mata da Allah ya halicce su, suna da rauni. Duk wasu ayyuka na wahala mata ba sa iyawa. In ka haɗa mace goma, da kyan za ka iya samun mace ɗaya wadda za ta iya ƙoƙarin aikata wani aiki mai wahala, tara nan duka sai za ka maida su gefe. An gane ku? Kamar yadda wani ɗan uwa yake ba mu labari, irin waɗanda suke da'awar cewa da su da maza duk ɗaya ne, babu aikin da maza suke yi su ba za su iya ba, a irin waɗannan masu sanya tene. To sai aka samu shi babban nasu, sai ya sanya su, ya ce rami yake buƙatar a masa komai tsawon metri biyar. Nan sai ya samu kamar mutum biyu daga cikin maza, jami'an tsaron shi sai ya sanya su, ya ba su guri, ya kurta, ya ce rami ake buƙatar a yi wanda yake mai tsawon metri biyar. Can sai ya haɗa mace sama da goma, su ma aka ba su diga da helo, aka ce su ma metri biyar ake buƙata su yi. Yan mintuna takaitattu sai ga su suna komawa inuwa, kahin a tantance su wannan maza tun sun yi nisa. Ya ce to ina da awarku da kuke cewa ku da maza duk ɗaya ne, aikin da maza suke yi za ku iya yi. To ba don komai ba mace tana da rauni, don a ɗauki ɗawainiyarta a je a yi aiki, a samo mata ci da sha, a ba ta mazauni, duk wani abin da take buƙata a rayuwarta a taimaka mata, ita mace kawai ɗin hutuci. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa a wa man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin, ita mace kawai ta wanke goma ta tsoma biyar, kullum a cikin ƙawa ake buƙatar ta, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa a wa man yunashau fil hilya. Shin yanzu wanda aka fara halittar shi a cikin ado da ƙawa, wa huwa fil khisami ghayru mubin, wanda in daga ta taso, ma'ana yaki ita ba ta hutu na hutu, wa huwa fil khisami ghayru mubin, a wajen jayayya, wajen yaki, Ubangiji Ta'ala ya ce mace ba mai bayyana ba ce, yaki na maza ne. Yanzu a daidaita ta da namiji a ce ɗaya suke. Don haka kenan darajar mace shine tana gidan aure, wanda a nan ne kike mulki, ke ba saraki ya ce komai sai an miki, a kawo miki ci, a kawo miki sha, baki san biyan kudin gidan haya idan wata ya mutu, komai baki sani ba ke. Kaga wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin wannan rauni nata a tushe shi, kenan a wayi gari ta zama toyi ta ba mai ƙarfi, kenan Allah ya hure mata wanda zai ringa ɗaukan ɗawainiyarta. Wanda ka kalli matan da mazansu suke mutuwa su bar su, yadda suke ta gayyara, wanda kuma musulunci ya zaburar da cewa al'aramin matan da ba su da maza, sawa'an wanda mazansu suka mutu ko waɗanda aka sake su, musulunci ya yi kwaɗaitarwa mai girma game da taimaka musu. Ba dan komai ba, saboda mace ba ta iya ɗaukar ɗawainiyar kanta a sanadiyar raunin da Allah ya halicce ta da shi. Sannan fa'ida ta shida shine don samun nutsuwa da kwanciyar hankali da tausaya ma juna da ƙaunar juna, Allah ya shar'anta mana aure. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkaru. An gane ku? Dan a samu wana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun kamar yanda ya fada a can huwal ladhi khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilayha huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha to dan haka dan kenan kowa ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa tsakanin shi miji da mata kuma a samu kaunar juna a samu tausaya ma juna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana aure fa'ida ta bakwai shine dan kara wato shine kahuwar soyayya da kaunar jama'a junan su da juna ka samu wasu sabbin dangi na daban bayan dangin ka waɗanda suke na jini an gane ko ta hanyar sarkunta domin duk matar da ka aura dangin ka gaba daya sun zama danginta danginta gaba daya duk inda suke sun zama danginka kenan duk abin da ya taba ka ya taba danginka kuma ya taba danginta abin da ya taba ta ya taba danginta ya taba danginka kenan anan misali in ka dauki a cikin family ku kan bangaren uwa kan bangaren uba gaba dayan ku ba ku ce ba mutum 50 to sai ka auro mace ita ma a danginta akalla kan bangaren mahaifiyarta kan bangaren uwa akalla za a samu mutum 50 in an hada da 50 ta wajen ka an samu nawa an samu 100 in wani abu ya taso na a taimaka maka wannan bangare za su taimaka maka wannan za su taimaka maka da izinin Allah za ka samu abin da za ka biya bukatunka kenan wannan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan ƙara zumunta da tabbatar da so da kauna da ɗan uwantaka ta juna tsakanin mu'minai Allah ya shar'anta aure fa'ida ta takwas shine samun ni'ima ta ƴaƴa saboda ta hanyar aure ake samun ƴaƴa aure Allah ya maida shi sababi ne wanda yake na samun ƴaƴa wanda wannan ƴaƴa idan aka same su aka ba su tarbiyya wadda take ta gari kenan za a samu adadi mai yawa waɗanda za su kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a doren ƙasa an gane ko sannan fa'ida ta tara wato shine kawwana jama'a waɗanda suke ta musulmi kenan kasancewar duk lokacin da aka samu ma'aurata kaga ta hanyar nan za a samu gida a samu jama'a a samu yara waɗanda kenan an samu jama'a waɗanda za su bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarnin an gane ko kenan shine a samu kenan jama'a waɗanda za su ringa bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ce an samu fami kaza dukkan su musulmi ne da ƴaƴan da uwayen gaba ɗaya ga su mutane ne waɗanda suke tsayawa game da zartar da dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan takwinul usra al muslima sannan fa'ida ta goma wato shine ta hanyar aure ake samun kubuta dangane da lalacewar ɗabi'u da halaye wanda kasancewar duk lokacin da marasa aure suka yawaita a cikin jama'a to lalaci zai yawaita duk wani shashanci ba komai yake haifar da shi illa rashin aure wanda a yau ko in ka dauki duk galibin kasashe abinda suke kuka da shi mafi yawa abinda suke kuka da shi shine rashin aure sannan abu na 11 ta hanyar aure ake kubuta dangane da wato duk wasu cututtuka waɗanda suke masu aika mutun lahira da gaggawa irin kamar cutar da ake kiranta kabari salamu alaikum da sauransu to wannan ba komai ba yake haifar da yawaitar wannan cuta a cikin jama'a illa rashin aure domin me yasa ta hanyar shashanci waɗannan cututtuka suke yaduwa inda a ce jama'a za su yi aure kaga lalaci duka zai kawo Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kawo ma bayansa agaji da taimako akan tabbatar da dokarsa kuma da kiyaye lafiyarsu sannan fa'ida ta 12 ta hanyar aure ana samun wadata kuma a yaki talauci kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ankibul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakuna fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim ashahid Ubangiji ta'ala yace in yakunu fuqara idan ma'aurata sun zamanto wato talakawa yughnihimullahu min fadli Ubangiji ta'ala zai wadatar da su daga fadlarsa da yace ku aurar da al'ayama sune marasa aure bazawarai in aka ce al'ayama jami'i ne na al'ayim in aka ce al'ayim duk macen da ba ta da miji sawa'an ta taba yin aure ko bata taba yi ba haka nan namiji wanda bai taba yin wanda ya taba yin aure ko bai taba yi ba shine ake kira da al'ayyin ubangiji ta'ala yace a aurar da su a ƙarshe sai ubangiji ta'ala yace in yakunu fuqara in har sun kasance talakawa yughnihimullahu min fadli ubangiji ta'ala zai wadatar da su daga fadlarsa to wasu malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa alƙawari ne Allah ya yi duk wanda ya yi aure in dai ya tsarkake niyya ya yi saboda Allah to Allah zai wadatar da shi in dai ba dan wata manufa ba mutum ya yi sai suka hada da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane uku haƙƙi ne akan Ubangiji subhanahu wataala da ya wajabta ma kansa taimaka musu Allah ya wajabta ma kansa ya dau alƙawarin sa ya taimaka musu farko manzon Allah yace annakihu yuridul afaf wanda ya yi aure da nihin kame kansa don kada ya auka cikin abin da Allah ya haramta masa to Allah ya yi alƙawarin taimaka masa da agaza masa na biyu shine al-ghazi fi sabilillah mutumin da ya fita fagen daga yaki domin ɗaukaka addinin Allah an gane ko na uku shine wannan wal-mukatabu yuridul ada da bawan da aka dora masa fansa yana nihin ya biya nauyin da masu gidansa suka dora masa haƙƙin da suka dora masa to wannan hukun Allah ya yi alƙawarin taimaka musu duk da cewa Ibn Jarir al-Tabari yana cewa a karkashin wannan aya babu alƙawari akan cewa duk wanda ya aure sai Allah ya wadata shi an gane ko yace ayar ba alƙawari bane take illa kasancewar in ka hada da wannan hadisi kenan haƙƙi ne Allah ya dora ma kansa cewa duk wanda ya aure in dai yayi fi sabilillahi domin kame kansa saboda Allah to Allah zai taimaka masa mala yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Usman ibn Affan da Sauban yantaccen bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Mas'ud da Aisha Allah ya kara mata yadda da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Abi Najih shine al-Irbab ibn Sariya da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari da Akaf shine ibn Wada'a shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su kowane sahabi daga cikin wanda malam ya ishara anan yana da hadisin da ke nuna fadla ta aure hadisin da zai iya zama a karkashin baba malam ke fada cewa hadisin Abu Ayyub hadisi ne kyakkyawa hadisi ne gare illa kasancewar shi wannan hadisi ne ba'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai illoli tattare da shi amma idan ka dauka kowace gaba daga cikin gabaguwan nashi guda hudu akwai hadisai ingantattu waɗanda suka kunsa kunya hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke zaburar da mu'mine cewa su yi kokari su lazunci jin kunya haka nan shafa turare haka nan yin aswaki haka nan yin aure akwai ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta fuskar sanadin wato hadisin bai inganta ba domin akwai marwayci wanda yake majhulul hal shine Abu Shimal wannan Abu Shimal shine illa a cikin hadisin shine wannan sai ya zo da hadisin ta wata hanya ta daban hanyar Mahmud ibn Qidash al-Baghdadi daga Abbad ibn al-Awwam daga Maqbul a Dimashqi daga Abu Shimal daga Abi Ayyub daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kwatancin hadisin Hafs kenan hanya ta farko malam sai yake cewa wato Hushaym ibn Bashir al-Wasidi ya rawaito wannan hadisi da shi da Muhammad ibn Yazid al-Wasidi da Abu Muawiya da ma ba dai ba daga cikin marwayta ta hanyar wato Al-Hajjaj ibn Arqa daga Makhul daga Abi Ayyub amma ba su ambaci Abi Shimal ba kenan tsakanin an gane ko ba su ambaci ba kenan Abi Shimal tsakanin Makhul da Abi Ayyub sai yace wa hadithu Hafs ibn Qiyas wa Abbad ibn al-Awwam sai yace asah kenan a wancan a wannan wanda malam ya ishara akwai inkifa sai yace hanya ta farko da wannan hanya ta biyu su ne suka fi inganci akan hanya ta uku kenan a takaice shi wannan hadisi bai inganta ba sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahanu shabab a lokacin nan muna matasa lafazin shabab wato jami'i ne na shabun in ma ka ce shabab ko kuma ka ce shubban ko kuma ka ce shababa an gane kusan jami'i hudu gare shi shine sai ya ce wa nahanu shabab muna matasa la naqdiru ala shay'in, yace ba mu da iko akan komai na dukiya, ma'ana ba mu da wadatar da zamu iya yin aure. Ga mu matasa ne mun isa aure amma babu halin yin aure, kamar kenan irin yanayin mu a yau, wanda in ka dauka kuma galibi a irin dukkan galibi, amma mu duka matsaloli a yau, rashin aiki shine yake kawo matasa ya zamanto ba su da halin yin aure. Amma su a wancan lokaci ba rashin aiki bane, a rashin wadata ne, ba aikin yi bane ba ba su. Sabu maza da sallallahu alaihi wasallama suna da kokari akan dukkan wasu abubuwa, to amma kasancewar zamanin akwai karanci wanda yake na dukiya a zamanin su. Shine yace la naqdiru ala shay'in, ba mu da hali akan wani abu wanda yake na dukiya. Shi kuma aure dole sai da sadaki, ko mun kankantar shi sai ka samu abin da zaka bada na sadaki. Wanda kar mu manta hadisi na al-wahiba wadda tazo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace ya rasulullahi, na bada kyautar kaina zuwa gare ka. Manzon Allah ya daga kai ya kalle ta sama da kasa, bata kayatar shi, manzon Allah ya saddaka bai ce mata uffan ba. Zuwa jimawa wani sahabi ya dau lumfashin sa ya fahimci cewa manzon Allah dai baya bukatar ta, yace ya rasulullahi, in baka bukatar ta ni a aure mu. Manzon Allah ya ce masa to kawo sadaki. Ya buga ba a samu komai ba. Yace ya rasulullahi, ba ni da abinda na mallaka a rayuwata sai wannan zani da yake daura a jikina. Manzo Allah ya ce to me za ta yi da zananka? In ka ba ta zana, kai me za ka daura a jikinka? Manzo Allah ya ce masa, je ka dai ka nemo walau khataman min hadid, iltamis walau khataman min hadid. Manzo Allah ya ce je ka nemo dai, ko da zobe ne na bakin karfe. Manzo Allah ya ce je ka nemo. Ya je ya buga daidai da zobe na bakin karfe wanda bai wuce dala 5 ba a yau, ya kasa samuwa. A ƙarshe manzo Allah ya ce to na aura maka ita a sababin abin da yake tare da kai na Alƙur'ani. Manzo Allah ya bincike shi, wace sura da wace sura ka haddace, ya bashi labari. Manzo Allah ya ce je ka karantar da ita wannan a matsayin shine sadakinta. An gane ko? In kai magini ne, mace tana iya cewa ka gina min fili na, shine sadakina. Wannan kaga ijara ne, wannan karantarwa da zai mata shine aka yi jinga kenan, shine a matsayin sadaki. To shine anan mata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, daidai da zube na bakin karfe bai yada hali. Kai yanzu in akwai aikin da zai iya samu kuɗi, shi zai tsaya da zane dai kullu yana daura a jikinsa? Iccen ma zaka je kayo sai ka rasa wanda zai saya. Kuma ka dauka misali rayuwar kauye, yanzu kauye sai mutun yayi icce a kauyen ya shi, sai yayi wata yana kewaya ya rasa wanda zai saya. Kowa ga yanan daga yau ta bayan gari zai je, sai ya kawo maraya, sannan zai sai da iccen ya samu abin da zai je ya ce ba ne da shi. To haka rayuwar sahabbai take, sun rayu a cikin hali wanda yake na kunci, amma wannan kunci bai sa ba suka samu wani rauni, ko suka gudu, ko suka ja da baya dangane da aikin da suka sa gaba na ɗaukaka addinin Allah. Shine anan sai ya ce, sai manzon Allah ya ce da mu, ya ma'asharar shabab, ya ku jama'ar matasa. Lafazin ma'ashar suna ne wanda ya keɓanci jama'a wanda suke tarayya a cikin wata sifa ɗaya-ɗaya. Kaga anan cewa ya ma'asharar shabab, ya ku jama'ar matasa, kenan in aka ce matasa ai da tushe baya ciki. Idan aka ce ya ma'asharar tujjar, ya ku jama'ar ƴan kasuwa, shin mu shina da malaman makaranta da ma'aikata za su shiga? In dai ba kai ɗan kasuwa ba ne ba, to wannan kira bai shafe ka ba. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya keɓanci matasa da wannan kira. Me yasa? Saboda ita shahawa galibi ana zaton samun ta a wajen matashi, sabani ga dattijo. To dan haka manzo Allah ya keɓance su da kira, yace ya ku jama'ar matasa, alaikum bil ba'a. Manzo Allah yace ku lazinci yin aure. Kun gane ko? Ita kalima ta alba'a asalinta a yare wanda yake na Larabci, wato ana amfani da ita ne akan saduwa ta iyali, saduwa da iyali, asalin kalimar a Larabci. To amma dan haka wasu malamai anan ita kalimar sai suka yi tawilin ta, suka bata ma'anar da ta dace da ita abinda ake nihi da alba'a anan shine mu'anul zawadi, ma'ana dawainiya ta aure, kana da halin biyan sadaki, kana da halin ciyar da ita da shayar da ita, ma'ana kana da sana'ar da zaka iya rike ta, sannan kana da halin samun mazaunin da zaka zaunar da ita, in ma naka in ma na haya, da duk wasu abubuwa waɗanda suke na buƙatun rayuwa, da kuma wato buƙatu wanda Allah ya ɗabi'antar da bayan shi, ma'ana na saduwa tsakanin kenan ma'aurata. In ya kasance kenan da ci da sha da sadaki, da kenan shine mu'ashara az-zawjiyya, kenan ya zamanto mutum yana da waɗannan halaye, zai iya ɗaukan wannan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira cewa ya aure. To dan haka a wancan riwaya wadda take cikin sahihan cewa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, duk wanda yake da halin daukan dawainiya ta aure daga cikin ku manzon Allah ya ce ya aure. To akan wannan lafazi malaman zahiriya suka ce yin aure wajibi ne, dole ne mutum ya aure idan yana da hali, suka hada da fadar Ubangiji subhanahu wata'ala, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, da wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum, da fatarsa tazawwajul wadudal waluda, duka suka ce wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, don haka zahirin wannan umarni abinda yake nunawa yin aure dole ne. Suka dau akan cewa duk wanda yake da halin yin aure yake to wannan ya dau zinubi, ya tuzartar da abinda Allah ya wajauta masa. To illa kasancewar malamai, jumhurin malamai aure sun dora shi akan wato al-ahkam al-wana al-ahkam taklifiyya, aure yakan zama wajibi, yakan zama wato haramu, yakan zama mustahabi, yakan zamantowa makruhi, yakan zamantowa halak. Wanda aure yake zama wajibi a kansa mutumin da yake da halin aure, kuma babu ta hanyar da zai bi ya kare kanshi dangane da fadawa a cikin shashanci, dole sai ta hanyar aure, to wannan dole ya aure. Mutumin da yana da shahawar yin aure kuma yana da halin yin aure kuma ba zai iya kare kanshi dangane da fadawa cikin zina, to wannan aure ya zama wajibi a kansa. Mutumin da yana da halin aure amma yana da halin da zai kare kanshi dangane da aikin alfasha, to wannan shi mustahabi ne ya aure, domin ya samu irin ladan da masu aure suke samu, ya samu ƴaƴan da za su ringa masa addu'a ta kwarai bayan mutuwarsa. Wanda aure yake zamantowa haramun a kansa mutumin da baya iya bashi da halin aure, an gane ko baya iya daukan dawainiya ta mace, an gane in ma ya kasance ba zai iya ciyar da ita, ba zai iya shayar da ita, ko kuma wato bukata wanda Allah ya sunnanta tsakaninsu, to wannan yin aure gare shi haramun ne. Iya abinda ya zama wajibi a kan shi ya kame kanshi, maza Allah ya nuna mana hanyar kame kai shi ne mutum ya yawaita azumi, kamar yadda bayani zai zo nan gaba, shine Ubangiji ta'ala ya ce wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, wanda kuma aure yake zama makruhi a kansa, mutumin da zai iya kame kansa amma akwai wani bangare daga cikin abinda ya shahi haƙuƙuwa na mace ba zai iya bayarwa ba, kama wanda ya mara lafiya ne ko kuma kasancewar dattijo ne karfi ya kare, kenan ba zai iya kusantar ta, ko kuma mutum ne wanda yake rayuwar shi rayuwa ce dutse a hannun riga, galibin abin da yake haƙƙi na mace ba zai iya ɗauka ba, kuma zai iya kame kanshi, to wannan an karhanta masa ya aure, kenan don abin da ya hune ci haka, kuma yin aure kenan a matsayin shi kenan halaka ne. Dan haka dai maganar cewa wajibi ne wannan kauli ne wanda yake almarju, dan haka kenan sai ka tsaya ka kalli yanayin jama'a, wanda yake da halin yin aure kuma baya iya kame kanshi, to wannan ya zama tilas a kanshi da sauran bayanin da muka yi. Shine sai manzon Allah ya ce fa innahu aghaddu lil basar, domin aure shine mafi taimaka ma bawa game da rintse idansa, ma'ana aure zai taimaka masa ya rintse idansa, ba zai kalli ba abinda Allah ya haramta masa, domin duk wata mata wadda take ba taka ba Allah ya haramta maka kai mata kallo kallo wanda yake da sha'awa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin wa yahfazna furujahunna al-aya, sai yace fa innahu aghabbul basar, domin aure shine mafi rintsewa ga ganin bawa, ma'ana game da kallon haram. Sannan sai yace wa ahsanu lil farj, kuma shine mafi kare masa gabansa, ba zai auka kansa cikin alfasha. Sai yace fa man lam yastati, manzo Allah yace duk wanda ba, fa man lam yastati minkum al ba'a, duk wanda ba shi da halin aure daga cikin ku kenan ba zai iya daukan dawainiyar aure. Manzo Allah yace fa alaihi bisawmi, wato ya lazanci yin azumi, ya lazanci yin azumi kenan. Me ake nihi ya lazanci yin azumi? Kenan ya ringa yawaita yin azumi bakin gwalgwado kenan, domin shi azumi yana sassauta shahawa, wanda galibi abinda yake haifar da shahawa shine ci da sha. Ci da sha shi yake haifar da shahawa a jikin dan adam. To duk lokacin da mutum ya nisanci ci da sha ya lazanci yin azumi, to wannan azumi zai kankanta masa shahawa. Don haka kuma anan malamai suka ce hanya ce daya-daya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ta kame kai game da rashin aure, shine lazumtar yin azumi. Amma dai da Ubangiji ta'ala ya ce wani yasta'afifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli, waɗanda ba su da halin aure Allah ya ce su kame kansu har a kai lokacin da Allah zai wadatar da su daga fadlansa su samu halin yin aure su yi. To hanyar kame wacce anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Don haka anan fatawar wasu malamai daga magabata, musamman daga cikin malaman Hanabila, wasu suna ba da fatawar cewa mutum yakan iya yin al-istighna, ya biya ma kansa bukata ta hanyar da zai fitar da kenan, ta hanyar da zai biya ma kansa ta wata hanya ta daban. To suna ganin kenan halaccin haka. To wannan hanya malamai sun tabbatar da haramcin ta, bai ya halatta. Ngani maganar da ake jingina ma al-Imam Ahmad cewa ya ba da fatawar cewa mutum yana iya bin wata hanya ya biya shahawar shi, wannan bai inganta ba daga al-Imam Ahmad. Dan haka Ubangiji shi yasa wasu malamai suke fassara fadar Allah subhanahu wata'ala, fa man ibtaga wara'a zalika fa ulaika humul adun, suka ce yana daga cikin abin da yake koma bayan mata waɗanda suke na aure ko kengi mutum ya biya shahawar shi ta hanyar fitar da maniyyi. To wannan idan mutum ya bi wannan hanya, hanya ce wadda take haramtacciya. Dan haka hanya daya-daya wadda za a bi domin kame kai ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana anan, shine yace fa alaihi bisawmi, ya lazanci yin azumi, fa inna sawma lahu wisha, wannan azumi zai zame masa matsayin daddaka, domin duk wanda aka daddake shi, ma'ana duk dabbar da aka daddake ta ai ba ta da shahawa, to wannan zai zame masa tamkar daddaka, ma'ana shahawa za ta kankanta a jikinsa kenan. Gwalgwadan iya shahawar mutum kenan gwalgwadan yawaita azumin da zai yi. Al-Imam Tirmidhi ke faɗa cewa wannan hadisi, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a takaice hadisin ya inganta domin yana cikin sahihai. Shine malam sai ya koro wata hanya ta daban, wanda aka rawaito hadisin ta hanyar Al-Hasan ibn Ali Al-Khallal, daga Abdullahi ibn Numayr, daga Al-Amash, daga Imara, yake cewa kwatankwacin wannan hadisi. Malam yake cewa wa qad rawa ghayru wahidin anil a'amash bi hadha al-isnad mithla hadha, ba ɗaya ba biyu ba daga cikin marwaita sun rawaito wannan kwatancin wannan hadisi da wannan dangane daga Al-A'amash. Don haka sai ya ce Abu Muawiya da Al-Muharibi sun rawaito hadisin daga Al-A'amash, daga Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, shi kuma daga Al-Qama ibn Qais An-Nakhai, daga Abdullahi dan Mas'ud, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatancin wannan hadisi. Malam ya ce gaba ɗayan hanyoyin ingantattu ne, a takaice hadisi ne sahihi. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.